hoton tara musan da shirye na bagzi, zure na Ibrahim kuma to tonziriya bauto cewa Yahudawa, Musa ma zure na Ibrahim ya, bo kuma azo mana bagzi kuma yadda na bagzi. Watanan da sai bagzi tuwa Musa a cikin tudu, ebi dohon yawa bakin tan, hoton fa ana na cewa Musa sonka tudu, ndoha na bagzi. Rubutu a cikin tudu, Musa sonka tudu, ashishi ndon ndoha na bagzi apan. A bagzi abo dunguntan, bo igache abati.